shafin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta samar da sauƙin rayuwa ga ɗanban mutane, ciki har da waɗanda aka garkuwa da 'yan uwansu. Sai dai yayin da wasu mutane 240 ke hannun mayakan Hamas, kaɗan ne daga cikin iyalai za su samu damar sake haɗuwa da 'yan uwansu ƙarƙashin wannan yarjejeniya. A ranar Juma'a, Hamas ta saki mutum 24 da suka haɗa da mata da yara 13, sai mutum 10 'yan ƙasar Thailand da kuma wani ɗan ƙasar Philippines guda ɗaya. Ko da yake ana fatan za a faɗaɗa matsayin da aka cimma, yayin da Isra'ila ta alƙawarin cewa za ta riƙa tsawaita wani yarjejeniya da kwana ɗaya kan duk mutum ɗaya da aka saku. Amma duk da haka, za a bar iyalai da dama cikin yanayi na rashin tabbas, duba da cewa ba su da masaniyar ko 'yan uwansu na cikin waɗanda za a saku ƙarƙashin wani yarjejeniya. A gefe guda kuma, shugaban Amurka Joe Biden a ranar Juma'a ya bayyana irin rawar da Amurka ta taka a wannan yarjejeniya da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Wannan matsaya ta hada da sako fursunonin da Isra'ila ke rike da su, yayin da ita ma Hamas din za ta saki wasu daga cikin mutanen da ta kama. A cewar shugaba Biden, Amurka ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar diplomasiya wajen wanzuwar wannan shiri. Biden ya kara da cewa shi da wata tawagarsa sun kwashe makonni suna ta kokarin ganin an dakatar da buɗe wuta da samar da kayayyakin agaji a Gaza, da kuma ganin an sako mutanen da Hamas ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba. Shugaba Biden ya yi godiya ga ƙasar Qatar, Masar da kuma Isra'ila saboda kokarin da suka yi wajen ganin an sako wasu daga cikin waɗanda aka kama. Kalaman na Biden, wanda ya yi daga tsibirin Nantucket a jihar Massachusetts, na zuwa ne sau'i bayan da wannan yarjejeniya ta fara aiki, yayin da aka kwashe makonni 7 ana yakin. Cikin tsawaran matakan tsaro, an gudanar da jana'izar matashin nan ɗan ƙasar Iran mai shekaru 20 da aka aiwatarwa da hukuncin kisa saboda laifi da aka same shi da shi a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2022, a cewar wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ranar Juma'a. An aiwatar da hukuncin kisa kan Milad Zohriban ne da sanyin safiyar Alhamis a wani gidan yari a birnin Hamadan da ke yammacin ƙasar ta Iran. Zohriban shi ne mutum na 8 da aka aiwatarwa da hukuncin kisa kan zanga-zangar wacce ta girgiza ƙasar Iran a watan Satumbar bara. Buren ya ɓarke ne bayan da matashiyar nan Bakurɗiya mai suna Mahsa Amini ta rasu a hannun 'yan sanda, bayan da aka tsare ta bisa zargin kare dokar saka hijabi a ƙasar ta Iran. An gudanar da jana'izan matashin ne tare da 'yan uwansa 20 kacal, a cewar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama mai suna Hengo mai headquarter a ƙasar Norway. An yanke wa matashin hukuncin kisa ne saboda hannu da aka same shi da shi a mutuwar wani sojan juyin jihalin ƙasar ta Iran a lokacin wata zanga-zanga a garin Malaya a watan Nuwambar bara. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a yi wa Milad Zohriban adalci ba a shari'ar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zai amince da wani sabon tsari na bunƙasa sha'anin ƙirƙirarriyar fasaha ko kuma AI a Turanci a ƙasar. Yana mai jaddada cewa akwai buƙatar Rasha ta rungumi sabuwar fasahar, kada ƙasashen yammacin duniya su yi kaka gida a fannin. Putin ya bayyana hakan ne a Moscow a ranar Juma'a, inda ya ce akwai buƙatar Rasha ta riƙa amfani da irin nata hanyoyin samar da maslaha ta hanyar amfani da fasaha ta AI ta yadda jama'a ba za su cutu ba. Ya kara da cewa Rasha ba za ta lamunci a mallake wannan bakwar fasaha ba, yana mai cewa barin hakan zai haifar da mummunar illa. A cewar Putin, irin zubin fasaha ta AI a ƙasashen yammacin duniya suna nuni ne da irin tsarin rayuwarsu da halayyarsu da Rasha ke adawa da su. Ya kuma gargaɗi cewa fasahohin da ƙasashen yammacin duniya ke ƙirƙira ka iya shafe duk wani fannin ayyukan yanar gizon Rasha da al'adunta idan suka naɗa hannu suna kallo.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya lagun ma an tashi lafiya
lafiya galau alheri ya wurin naku
lafiya limi ya naku wajen ya unguwaku
unguwanmu lafiya
limi ga New York ya New York
ba ba New York bane a iya ira unguwanmu
ya unguwanmu
unguwanmu lafiya galau wallahi
to lagun ma yau me yasa me ya tamu
gaskiya ne alheri ga sunan ku kace kace a hannuna da farko bari mu faro da sakon taya murna ga iyalan Honorable Alhaji Muhammad Radio Bako da na margayi Alhaji Muhammad Tura Umaru na aure ƴaƴan su Radio Yakubu Bako baban gida da amaryansa Aisha Muhammad Tura Umar wanda za daura auren a yau Asabar 25 ga wannan watan Nuwamba a masallacin Sultan Bello a Kaduna da misalin karfe 1 na rana wanda zai zo daidai a lokacin azafar to Allah ba da zaman lafiya da zara'a tayyaba to sai kuma wannan taya murna zuwa ga amarya Zaliha da angonta Muhammad Sani murnan daurin auren su wanda za a daura a yau Asabar din nan shi ma da misalin karfe 2 na rana a kofar Goriya gida Alhaji Ladan Mai Katifa su ma Allah ba su zaman lafiya da zara'a tayyaba to sai kuma sakon taya murna ga sabon hakimin unguwar Ababu ko kuma sarkin Ababu kenan wato hakimi yake na unguwar Ababu a karkashin masarautar sarkin Zangon Kumasi da ake kira Alhaji Umar Faruk wanda aka fi sani da Alhaji Baba Umma a nan Abuabu to Allah taya sarkin Ababu riko kana a gama da jama'a lafiya to sai kuma ta'aziyya zuwa ga Sheikh Yahya Amin na rasuwar mai dakin sa da aka fi sani da Hajji Amoda Allah ji kan mamar mu da rahama kana ya ƙara bawa baban mu Sheikh Yahya Amin hakuri da sauran ƴaƴanta kamar Alhaji Sidi Mahi Yahya Amin da duk ƴaƴa baki daya da waɗanda wannan rashi ya shafa musamman babban limamin limaman kasar Ghana Shehu Usman Nosha rubutu. To Allah jikanta da rahama ya kyautata makomanta. Sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan waliyai na rasuwar Hajiya Halima waliyai wanda ta rasu a sati biyu da suka wuce, wato tana zama mahaifiyar sarkin bare-baren Greater Accra Alhaji Mas'ud a Bali da kuma sardaunan bare-bare Alhaji Abdulrashid Kawawa a Bali da maza kanyan bare-bare Hajiya Ummu Hani a Bali da Hajiya Hafsat Qadir English Gimbiya a masarautar sarkin Hausawan Greater Accra. Duka ƴaƴanta ne, haka zalika take uwa ga Hajiya Rahi Gadal da kuma Hajiya Radun Waliyai da Hajiya Zubaida matan sarkin Fulani Greater Accra da sauran ƴan uwa baki daya. Iyalan gidan waliyai suka ce suna yi wa jama'a godiya da suka zo suka taya su alhinin wannan rashi da suka samu. To Allah ya ji kansu baki daya, mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu.
Gaishe baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida Madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi Abundodas Bauchi sai honorable Lami Nuhu birthday da yaranta duka Abundodas sai kuma Aunty Agwaye Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da ƴan uwansu duka sai kuma muna mika gaisuwa ta alheri da murnar haihuwa zuwa ga malama Roda Rabi Suleiman Auta a Jos Allah ya kara shekaru masu albarka da cikakken lafiya
amin
sai gaisuwa bare huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaran su duka gaisuwa bare huce zuwa ga Haruna Abdullahi na special school management board Bauchi da uwar gidansa Sa'ade da ƴan uwansu duka a garin Alhajere na jihar Yobe Allah ya sa Alhajere nan haka ne
amin
gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi Alhaji Waziri Sanusi Baban Dudu a Zaria City jihar Kaduna
to bari mika gaisuwa a bari ya huce ta fito daga Alhaji Sai Muhammad Majidadin Kwaila da yake mika gaisuwan a bari ya huce ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Nusha Rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul Harkati Tijaniya a Ghana da kuma Sheikh Muaz Abdullahi Muaza Agege da Malam Hassan Ali abokin ango Sabon Zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonche sarkin musulmi na masarautar Sanfe a Accra da Muntari Ire Sabon Zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharbutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma naibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da Malam Aminu Mai Kankan da Malam Katibin Sirri a Kumasi da kuma Malam Sha'ibu Sisi a Kumasi sai kuma Malam Jargesu da Malam Ali duk a Agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Ladi jihar Filato yace ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar Malam jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai computer mai yama da Ado Salati Goma ga Annabi Wijau da Hajo Matar Garba mai nama Barkin Ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawal bin Hambali MK dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai saida katako Barkin Ladi da Alma mai gyaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Naibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Tela lafiyan bari bari da kuma JT Lawji Kaduna da fatan sun tashi lafiya
to amin tumma amin to nan kuma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa da aka bari mu dire da waɗannan gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na WhatsApp wannan gaisuwa da ta fito daga Ahmadu manager Bauchi dake Bauchi unguwar Karo kuma daki yace yana gaida ya mika mishi gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki daya yace yana so a mika mishi kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a unguwar Karo kuma daki a gidan sarkin yaki da mai girma dan Juma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme dake unguwar dan Juma Goje a garin Bauchi sai dan Ladi Kaura na kauran Bauchi mai sai da naman kaji a tashar Das Park a garin Bauchi ka san ni ko na san tashar Das
Allah sarki
tunda ka san wannan na gari na biyan da muka fi wayo kenan da Bauchi da Das ba sai uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake garin Bauchi akan titin unguwar Bakaro da Hajiya Lauratu Banga dake unguwar Karofi a gidan sarkin yakin Bauchi da Jamilu Barista na asibitin Baram sai comrade Alkasim Nuhu Abdul Qadir Alkasim Yelu da a ƙarshe yace yana gaida sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yelwa wanda ke garin Langas dake gundumar birki na karamar hukumar Bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama daga jihar Kebbin Najeriya suka ce suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama Zainab Haruna Katsina, Hafsat Comrade Ilyas Yakubu Digawa, Maimuna Aliko Autaka Tinta Yelwa, Ukashar Haddadi mai kwamfuta mai rama, Usama Haddadi, Uzaifa Haddadi, Umar Haddadi, Suhairat Haddadi, suka ce da kuma fatan Allah ya bamu yini lafiya. To da fatan za a wuni lafiya. To sun ko burge ni kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi
haka gaskiya
daga kalluba zuwa kalluba an ko ku burge ni. To da ko wannan gaisuwa ta kalluba za mu dire baba da fatan uwaye gari lafiya. Baka labarin wani matashi ne da matsafa, wai da matsafa.
Iko Allah.
Ba zan ce da matsafa ba, sai dai in ce wani matashi ne da a kuskure. Wai abin da ya faru shine da matsafa zan ce, to bari in kyalita da matsafa.
Da matsafan da.
Abin da ya faru shine yawa shi wani matashi da matsafa. Shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi. Ai da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki din nan a hannun kowa yake kamar
haka dai ana banki akan waya haka
yawa banki akan waya duk komai zaka iya kai sai da sayarwa akan waya ko bi dai akan wayarka. To shi kenan wannan matashi yana taba tabe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account ya tura ma wani naira 200,000
kai
a kuskure. To kai kuma a cikin account din shi duka naira 200,500. To wato aka bar shi da
naira 5
200 kawai.
To 200 na am okay
yawa cikin ya tura. To da wai tace wani yayi kuskure sai ya rasa yadda zai yi. sai wata dabara ta zo miki
na'am.
Sai dan da ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kudi a tako
haka
yace miki yace ya rubuta miki tako na kai ta kata kwana text ba yace to da fatan kawo ni lafiya ka duba account
din ka
zaka ga yawa tako da ya tura miki yace da fatan ka kawo ni lafiya ka duba account din ka zaka ga kudi na turo maka domin tafi ne in aka baka domin ka samu karfin gwiwar shiga kungiyar buta matsafa wai sai ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya. Sai ya ce wai sai ka zagaya duniya kana more rayuwa amma fa kafin ka shiga wannan kungiyar da wannan kudin da aka kafin a karɓe ka
sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake kaunarsu a cikin su suke hada babanka da babarka ya zuwa da mutane haka dai to shi ke nan sai amma idan ba ka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba
ka dawo da dubu da ribu
ina aika wani an zuba kaɗan sai ji kara-kara a cikin wayar shi an zuwa ko mutu da sako ba zai
abinu da dubu da ribu
sai shi wancan da aka aika mushi da kuɗi sai ce to abokina dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura mushi shi ma yana son shiga ƙungiyar ta
kuɗi kai kai kai
sai ce wata shi ba zai fita ba shi yana da ba zai dawo da kuɗin nan ba
sai ce wato ya bi shi ga giya ke dangi
sai ce wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai ya ce wani ya ce ina so a karo min kudin kana kuma a kara gaya min sharuɗin da
abinda zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin
wannan kudi dai ba sa dawowa
ba a yi gane ya kuri
an ci banza
bayan da zai ya yi iya dabararsa dabara mata ki ba sai ya hakuri
ya
rugu
kuma za ka kira mishi ko kuma ya za a yi ya za a yi a warware a kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi
to yanzu in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kana zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba
to ai kila ma baba kila ba ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan
ba su rai
ba su da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk yake condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi to bare nuna mishi shi ba
shi number 1 ne shi
Baba
ya ku makeri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.